Albishirinku Annabi Muhammad yace duk wanda aka shigar da shi aljanna kowaye shi Annabi yace sai yayi kauyanci wallahi ba wanda zai shiga aljanna a cikin mu Annabi yace sai yayi kauyanci alaramma da mun zo zamu shiga aljanna ya kalli kofar aljanna yace kai haka kofar aljanna tace to ba zai kibta idansa ba sai bayan shekara 70 ba zai kibta idanunsa ba sai bayan shekara nawa duk abin da idanka ya fara gani a gidan aljanna idanka ba za ka yi kibta shi ba sai bayan shekara 70 to muna nan ana ta buga kauyanci ran da muka cika shekara 70 sai mata aljanna su fito su ce Abubakar Salihu na ce na'am Alaramma Usman Abubakar birnin Kebbi ya ce na'am duban zama ustazai sai mu ce ku kuma fa sai su ce mu ne falata alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ai mu ne Allah yake cewa rai bata san me aka boye mata ba